Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta killace ayarin 'yan Najeriya 160 da suka dawo gida daga Amurka a wani otel a birnin Abuja. A lokacin da muka iso filin tashi da saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa na Nnamdi Azikiwe, ma'aikatan filin ba su bari an shiga ba inda ayarin mutane da suka dawo suke, saboda ba a bari sun shigo inda aka saba barin fasinjoji su bi ba sakamakon tsoron abin da ka biyo baya idan cikinsu akwai masu ɗauke da cutar coronavirus. Da muka tuntuɓi kakakin ma'aikatar harkokin wajen Najeriya, Ferdinand Nwoye ya bayyana cewa ayarin 'yan ƙasar da suka dawo gida ne suka ɗauki nauyin tikitin jirgin su.
The returnees pay their air ticket. Quarantine, which includes accommodation, feeding and welfare, is being taken care of by the federal government.
Mahaifin ɗaya daga cikin 'yan Najeriya da suka dawo gida wanda ya buƙaci a yi magana da shi ba tare da ɗaukar sauti ba ya tabbatar da cewa shi ya biya kuɗin tikitin ɗansa. A wani ɓangare kuma jagora kwamitin kota kwana na gwamnatin tarayya Dr. Sani Aliyu ya bayyana cewa duk waɗanda suka dawo gida an killace su ne a ɗakuna daban-daban na hotel domin a tantance ko suna dauke da cutar COVID-19 ko akasin haka.
To duk wanda suka dawo an suka sa ɗakuna daban su kadai, kuma zuwa kamar kwana 10 za a yi musu test kafin a sallame su bayan sati biyu. Duk duniya haka ake, ba za a kai wanda bai da cutar ba to a treatment center. To shi yasa aka kai su hotel, duk duniya haka ake. Ko England yanzu sun saka wannan dokar, idan mutum ya shiga in kana da address za a kyale ka je gida su monitor.
Ya ƙara da cewa kamar sauran ƙasashen duniya, 'yan Najeriya da suke da niyyar dawowa gida za su biya kuɗin tikitin jirgin su.
To kamar yadda ke sani, ko a America idan mutum zai taho suna charging, za ka biya kuɗin jirgi ne da sauran. To a yanzu dai a hakan ne mu muke biya hotel din da sauran su, amma ba ta basin cewa idan mutanen suka yi yawa, tunda muna da fiye da mutum 4,000. Kuma kuɗin da muke da shi zai fi amfani a ce an saka shi ga wanda ba su lafiya an tabbatar suna da magani.
Sakataren gwamnatin tarayya Boss Mustapha ya ce gwamnatin tarayya na aiki tukuru wajen dawo da sauran 'yan Najeriya da suka makale a waje gida.
Muna aiki akai mu tabbatar sun dawo. Amma zai ɗauki ɗan kwana lokaci, duk wanda muka kawo su yanzu sai sun kwana 14 kafin za a sake su. Ɗayan shi ne za mu kawo waɗansu. Kuma mun tabbatar an gama shirin kafin za mu ba da permit jiragen su shigo.
Daga ƙarshe dai Boss Mustapha ya ce dangane da ɗaukar nauyin masu niyyar dawowa gida, gwamnati na yin nazari. Halima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.